NVOA.
Wannan shine shiri na karshe daga kasar Ghana. Kuma za mu tashi ne a inda manyan bakinmu ke amsa tambayoyi da mahalarta gaurin suka yi. Ga malami na gaba zai ambaci sunansa da kansa.
Nagode kwarai kuwa, sunana Ibrahim Usmanu Samandulugu. Ina neman tambaya Alhaji Gado Fusi Ghana Fadama yana Butun Dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts din mu. Kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya ba mu 1140 megawatts the million light. To na nado dan kwa kufado da bawo miya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba. Isa idan yau suna ce light mu yayi stable alhali muni da kai duka mun san kuma muna cikin Dumso har wayo. Me suka yi game da batun light?
Sunana Alhaji Gadon Fusga na Fadama. In ka tuna wannan lokacin da muke ta kara kamar ina kashin mu cikin dufu mutane na mutuwa yazo yazo yayi fusi ya fito yake kamar ya wani amnuwa manaka dumfe wasu kin yana manna soran kashin suwa haka yake muna fa sai shugabannin mu suna ke kamar don mamma wasu kin yana man soran kashi ga Najeriya na zamne nan tare da suka kina mu sai muka zo manyan mu suna na kufa da suka ke no baba tun wani kara megawatt zabubuwa ba it's about finance kudi kun kin ya kudin nan kake soran kashi ina za samu kudi batun kudi ne lokacin ka duba Najeriya game da kansu irin batin da suke bin Ghana game da batun gas Najeriya gas ina zamne inda muka zo mun solve wanga problems duka saka dan wannan na so san kaman ba lokacin nan batun kudi ne sauran wata shirin na na kufa da ko ba mu ya ba chief he is not a president ba mu ya ba president bani
sunana Alhaji Halidu Abubakar ina son tambaye abin ga Alhaji Nazir yanzu da mama yazo yayi shekara wurin shida kenan do ina advice yayi shekara kaman biyu da yankai akan dashi zama president yanzu kuma yaki zabe shekara hudu ya kara kai to yanzu inda yake so ba mu ga abin da yayi wannan lokaci ni dai ni ban ga abin da yayi ba amma yanzu ga inda zai zo ga wani ne abu zai zo yi domin inda yazo at least ya kamata ya cire gwamnatin shi cire ministers kamar wurin shekara daya da sauransu sannan kuma baya shekara biyu kuma ya kamata ana lokacin zuwa zabe cikin shekara biyu nan menene jo mame zai yi muna cikin wannan shekara biyu
Alhaji Muhammad Nazir Said ba abin da jarrabani Muhammad zai farko shine yaki da cin hanci da rashawa kudin nan da ake shiga kwatakunku kuna ta yawo kuna banna har mutum yace wai ai aure goma ai bedene wannan duka shi zai kwace a taimaka wa talakawa abin da zai yi farko kenan in an samu an kwace wa'annan kudin sai kaga cin gaban gana kamar yanda da yake sarauta yayi cin gaba kai ka zo ka ce mini yau wai wani vice president ne ba president ba amma da kai za ka min lissafin da Muhammad ka gwada min lissafi na vice president shi da wanda yayi president baka da wato kai kanka baka san abin da kake ciki ba kenan a'a kai ne wai shekara kina shekara fudu abin da ya bambanta John Dramani Muhammad da duk wanda ke sayawa shine shekara fudun nan yana da experience ya taba yin sarauta ya san yanda ake tafiyar da sarauta cikin shekara fudu dan Allah ya so ya yarda zai cika alƙawarin da yi kuma misali cikin abin da muke ciki muna ƙwarewan shi kaga da ya fara ya cire partin shi aka cire wato representative of party aka cire wato wanda za su tsaya muna parliamentarians ya kare ya cire vice president yanzu yana jira zai launch manifesto ba mu ya kuma an bashi tun ba yau ba hawa yau ma vice president kawai bai ya cire ba saboda shi abin da ke gona zai fi shi sauri yayyeye abin bai kyauke
assalamu alaikum sunana Lukman Isa na Fadama naji according to laws in Ghana the president in Ghana ya kamata ya cire ministers in shi wasu from parliament da yake partin ku ba ku da representation cikin parliament kuma kanuna cewa NDC da MPP nan duka muyi wase da su saboda ba gaskiya ba adalci da ba kuma in kuka zo because ba ku da representation cikin parliament kun cire ministers cikin wayanga party ina so understand ya za ku yi da wannan lamari so be affect promises in the kuke so kuma
sunana Alhaji Kamil Husaini Muhammad na jam'iyyar Movement for Change danwa ya tambayan sa na game ga mu ba da parliamentarian kuma in mun zo ya zamu yi don constitution Ghana ya gwada about certain percentage of ministerial appointment in the parliament kuma mu ma mun san wannan doka
kuma mun tunguda mutanen Ghana kaman mu zamu zo mu yi unity government ne unity government ne ana so aga kamun ludin kowa ai ba a gamuwa alalace kuma NDC da MPP akwai na kware cikin su dole in muka zo mun tankade mu ga kamun ludin kowa wanda yake cikin kuma akwai independent parliamentarians ina fadi yanzu kan mu zo yau mu da kai ba mai fassar mafalkin bebe dan saboda ba ai zabe balla asan suwa ke parliament da za a daidaime su ba amma mu akwai mu ne na kan in an yi zabe mun samu independent candidate independent candidate su zo mu tankade bo MPP da NDC shi da kansu ya sani ai duk gana yau su san mun ci zabe don NDC da MPP duk kamar rawan aigawa ne aje gaba a komo baya ne ba abin da aka samu cikin 16 years zuka yi mulki ba abin da aka samu ciki sai sa mu muke kawo sabon rawa a zo a bi mu da ikon Allah great transformational plan da zama GTP na ya yi aiki kowa dan kasa ya samu amfani ciki
amma ka kula ka aika na farshe
ne ki zagon zan ba mutanen Ghana ne mutanen Ghana yau yanayin da kasa ke cikin katutu na cin hanci da rashawa da aka gani da na MPP da na NDC don yau an kaji radio station duka da TV station suna challenge ne da dan uwayen su wanne ya fi corrupt wacce shi ya fi corrupt to shi a gwada mu shugaban mu tunda yake da wannan ambition ya zo ya zama presidential candidate har ya ba wani taba samun wani abu da gare shi don shi ke gwada cewa kaman ya zo da haske ne tunda beni su yi wani sun watsar da party bill an kawo independent presidential candidate ya zo ya win the power yake kai beni ta ci gaba kowa ya ga irin gine-ginen da ake yin beni kuma haka za mu kawo da iko ubangiji assalamu alaikum
sako na nan karshe ne abunda nake so ne ganiyan su su sani His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia inda ya zama na mabiyin shugaban kasa mai taimakon shugaban kasa vice president kenan cikin wannan position ma ya kokarta ya mana ababe da dama inda ma ya fi lokacin da ma John Dramani Mahama ya ke vice president don saboda abunda nake son fa yau yan wayen mu da da suka fito arewa suka zo suna azaka an kage Madina yanzu da commissioner man na ta ma yi batin ka kaki wurin kwana wurin koyon aiki akwai wanda ma ka zabe su ma za lokacin da ake kira ya lolo ba su singa mun odo dewa ka zo ka ga mata ne make rikida ba su singa suna ran da shi siyasa anda leadership Bawumia kenan ba shi kenan ma ya kokarta ma presidency ina son ka mun dan wannan ga fadi magana ka ce shi lokacin da John Mahama yake vice abu guda kade muke so yake muna ya taimaka a Thomas gidajen da ya gina duka ba su ba shi credit ba sun kiya mana Thomas wai John Mahama in ka kira mutum NDC duka batun John ne an manta da Thomas kuma shi ya aiki nan da dama sunana Alhaji Gadon Fuzga na Fadama
Alhaji Muhammad Nazir Said wato director sadarwar bangaren zango na NDC na farko shine mu kira yan uwayen mu lokacin zabe ya kanna in ka duba wancan zabe mutane 8 da aka kashe wurin 6 cikin su yan uwayen mu ne na zango duka hatsari da ke zuwa na zabe wato kaman mu ne ake sa wa target akan haka nan zamu ikiran jama'a duka baki daya mu tashi tsayin daka mu kiyaye kanmu kada irin wangabu ya kara faruwa bayan haka dan alkawari na Jan Dramani Mahama kaman yanda ya saba cikawa in Allah ya so ya yarda zai cika wannan alkawarin sa akan haka dan dukkan mu baki daya kaman yanda muka saba yi mu tattara baki daya mu jefa ba Jan Dramani Mahama kuriya Jan Dramani Mahama da NDC su komo su share mu na awaye
Masha Allah baki daya muna muku godiya da wannan lokaci da kuka samar mana muka zo muka yi wannan muhawara muka tattauna da ku ko kuma waɗanda kuka zo kuka tsaya kuka saurara kuma muna muku godiya anan jan dasa aya a cikin shirin na zaurin VOA sai wani karon nene na Ridwanullah Muktar Abbas ke cewa a huta lafiya
madalla Ridwan Muktar Abbas muna godiya kwarai da gaske a yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya